This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 11 ga watan Fabrairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai
to Ibrahim Beijing da Washington sun kakabo su sabbin takunkumai yayin da ake da samun tankiya tsakanin kasashen Ana sa ran cewa jami'an Amurka za su kai ziyara Turai inda za su tattauna akan yakin Ukraine. Sannan shugaban Amurka ya ce zai nema wa Falastinawan Gaza miliyan 2.3 matsugunai a wasu al'ummomi shida a wajen Gaza.
Kanin labaran kenan. To bayan labaran duniya za a ji cewa bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar da umurnin daukar mataki kan nau'ukan bakin haure hukumomi a birnin New York sun yi bayani ma ilahirin baki a taruka daban-daban wannan malamin ya halarci ɗaya daga cikin tarukan
wanda suka fi yawa a cikin birnin New York ya bani mamaki ne ma aka ce ɗan Venezuela su suka fi kowa yawa in New York kusa abin ya bani mamaki ban ma taba jin mu akwai ɗan Venezuela a cikin garin ba
za kuma aji ƙarin bayani kan dandalin nazarin duniyoyi mafi girma a kudancin duniya wanda aka gina a Afirka ta Kudu kamar kowace ranar wato kowace safiyar ranar Talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokoto ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya
Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya Sabbin harajin da kasar China ta sanya wa wasu kayayyakin Amurka sun kankama jiya Litinin biyo bayan matakin Trump na kakabawa kayayyakin China da ake shigo da su harajin kaso 10 a makon jiya. Harajin kaso 25 akan karafa da aluminium shine na gaba. Duk da batun haraji da karuwar tankiya masu sharhi sun ce da alamu duka bangarori biyun ba sa son su fada wato takaddamar ciniki ga dangaren. Beijing tana fama da matsalolin tattalin arzikin gidan cikin gida sannan a halin yanzu shugaba Donald Trump ya jinkirta mafi yawancin alƙawarin da yayi na kakabawa kasar da tafi girman tattalin arzikin duniya na biyu haraji amma kun da ya gabata mujallar Wall Street ta ruwaito cewa Beijing tana shirin yin tayin wato tayi kan tsarin yarjejeniyar cinikayyar da ake ayyana shi da phase 1 wanda ta ratabawa hannu a wa'adin mulkin Trump na farko Gwamnatin Trump ita ma ta aiki da sakonninta guda biyu. Jami'an Ukraine sun ce harin jiragen Rasha marasa matuka sun yi sanadin tashin gobara a Kyiv tare da raunata wata mata a garin Sumy sannan sun lalata gidaje da dama. A wani bangaren kuma sojojin Rasha sun bada rahoton kakkabo jirage marasa matuka mallakin Ukraine cikin dare wanda ya hada da guda 7 a yankin Krasnodar. Wutar da ta tashi a rukunin wato gine-ginen da mutane ba sa zama a ciki a Kyiv bata yi wa kowa rauni ba abinda magajin garin Vitali Klitschko ya wallafa kenan a manhajar aiki sakonni ta Telegram an ruwaito cewa gidaje biyar sun lalace sannan wata mata ta ji rauni a birnin Sumy dake yankin arewa maso gabas inji Iho Kalchenko gwamnan yankin ya wallafa a dandalin Telegram yayin da ake ci gaba da artabu wata tawagar jami'an gwamnatin Trump suna shirin kai ziyara Turai cikin wato wannan makon domin tattauna wasu batutuwa da suka hada da yakin Ukraine. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin ƙara haraji akan kayayyakin karafa da aluminium da ake shigo da su jiya Litinin. Matakin da ya soke damar shigo da wasu kayayyakin kyauta daga kasar Canada, Mexico, Brazil da sauran kasashe a wani matakin da ka iya haifar da karuwar hadarin fuskantar takaddamar kasuwanci da kasashe daban-daban. Trump ya rataba hannu akan umurnin zata kara yawan haraji akan aluminium din da ake shigo da su Amurka da kaso 25 daga kaso 10 da ya sanya a shekarar 2018 da zimmar farfado da sashin da ke da rauni. matakin da ya dauka na maida harajin kaso 25 akan miliyoyin tan din karafan da ake shigo da su daga wasu kasashe da kuma kayakin aluminium da aka dade ana shigo da su Amurka ba tare da biyan haraji ba karkashin wata yarjejeniya da ta cire wasu dubban kayaki daga jerin kayakin da ake biya musu haraji. Sanarwar na zaman ci gaban dokar Trump ta 2018 sashi na 232 na sanya haraji don tabbatar da tsaron kasa da kare masu sarrafa karafa da aluminium. Wani jami'in fadar White House ya ce rashin biyan harajin ya shafe tasirin waɗannan matakan. Trump zai fito da sabon dokar inganci na karafan wato na karafan da za a aminta da su a Amurka wanda za a buƙaci a tabbatar da an narka duk karafa kana an narka aluminium a kuma sarrafa shi a yankin domin dakile shigo da karafan China marasa inganci Amurka. Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Biyo bayan umarnin shugaban Amurka Donald Trump na mayar da bakin da ba su da takardun izinin zama kasashen su na asali, hukumomi a birnin New York sun shirya taro ma al'ummar Afirka da ke zaune a birnin domin wayar musu da kai akan abin da ya kamata su yi idan jami'ai sun tunkare su. New York dai na daga cikin jihohin Amurka da wannan batu ya fi shafa, lamarin da ya yi sanadin rashin zuwa aiki ga dubban mazauna birnin da ba su da takardun zama. Malam Ibrahim Garba, wani tsohon jami'in 'yan sanda na New York, ya yi ƙarin bayani kan abin da wato bayanin wannan taro ya kunsa a hirarsu da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da cewa
wanda ta shirya taron ita ce president of Borough Bronx Vanessa Gibson, kuma ta gayyato wasu kwamishinoni da kuma wasu agency da kuma human right da kuma watan ɗan majalisu na jiha da kuma wasu councilori da makamantansu dai irin wayannan dai na cikin garin Bronx dai su ne wanda suka a hadaka saboda sun san waje ne wanda yake da tarin baki, kuma an nuna ma a lokacin ma sun nuna bakin da suka fi yawa aka ce su ne bakin wanda suka fi yawa a cikin birnin New York. Ya bani mamaki ne ma aka ce ɗan Venezuela su suka fi kowa yawa in New York. To sai abin ya bani mamaki ban ma taɓa jin akwai wani ɗan Venezuela a cikin garin ba. So irin wannan labarin aka ba mu kuma aka nuna a yanzu abin da ya nuna cewa alƙalami ya nuna irin su din aka fi kakkama aka fi tattara aka fi tafiya da su gida akan mu in Afirka dai da muke gani kamar ma mu ne matsalar ba.
To menene ainihin abin da aka tattauna a wannan taron?
Wato abin da aka tattauna shine tsoro da ake so a kawarwa mutanen da suka san wannan barazanar ya shafe su. Wayannan mutane 'yan siyasa su sun san illar abinda yake gwamnatin wannan shugaban ya zo da ita ko ba gane ba. To maganganun da aka yi shine wace irin kariya zaka ba kanka domin ka tabbatar koda ma an zo maka ga yanda zaka ya watan jigunci al'amarin. An yi tambayoyi mafi yawanci zaman da aka yi tambayoyi ne da ba da amsa. An kawo 'yan ƙwararru wanda suke suna da masaniya akan al'amari na da ya shafi fita da shigen baki da kuma wasu ƙa'idojin, amma har da kai ga wani munzali akwai ɓangaren da an kasa amsa shi. Misali yanzu misali an yi magana akan cewa idan ka ji an kwankwasa maka ƙofa an ce maka hukuma ce wanda take bibiya al'amarin baki suka zo domin su tattauna da kai, to sai an gaya maka tsarin da zaka bi daki-daki kafin ka bude kofa ka yi musu tambayoyi. A wannan tambayoyin da ka yi musu idan ya nuna akwai wata shaida mafi inganci da zai sa ya wajaba a kanka ka bude kofa, in baka bude suna da hurumi su farma kofarka, to duka zaka ji ta wannan kira da kai da su. Na farko idan ka ce ku suwaye suka ce mu ne, wa kuke nemawa ne? In ka faɗi sunanka in ka ce kai ne, to ba in ka gaya ba za ka ce kai ba ne. Idan suka ce mun zo ne domin muna da takarda na hurumi domin mu binciki wane, sai su ce to ina takardar da alkali ya baku da ya nuna kuna da izini domin ku aiwatar da wannan aikin.
Malam Ibrahim Garba, wani tsohon jami'in 'yan sandan birnin New York a hirarsu da Baba Yakubu Makeri, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
A gaban shugabannin siyasa da kamfanonin fasahar da suka hallara a taron koli a birnin Paris, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi kira da samar da wani tsari jiya Litinin da zumar cike gurbin jinkirin Faransa da Turai wajen zuba jari a fannin kirkirarriyar fasahar AI. Sai dai kuma wani taron koli na daban ya yi nuni da hadarin da ke tattare da fasahar ta AI. Amfani da ake yi da manhajar amsa magana ta computer ta chatbot a wajen aiki da makaranta yana lalata ayyukan yi da sana'o'i, sannan yana barazana ga neman ilimi, a cewar wakilan kungiyoyin da suka hallara a zauren La Concorde da ke gangan taro na Champs Elysees, wanda yake da tazarar kasa da kilomita 1 daga wurin taron kolin shugabannin duniyar da ake yi don neman mafita kan kirkirarriyar fasahar AI. Habib El-Kettani daga Solidaires Informatique, wata kungiyar da ke wakiltar ma'aikatan fasahar zamani, ya yi bayani kan na'urori masu sarrafa kansu da ake amfani da su tun kimanin shekaru 10, wanda bayyanar manhajar sarrafa murya cikin harsuna da ta fito a shekarar 2022 ta ƙara ƙarfafa su. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a nema Falastina wanda ke zaune a Gaza yanzu wani wuri da bai bayyana ba a wajen yankin, sannan ba su da yanci su koma Gaza a ƙarƙashin tsarin shi na yankin. A wata hira da kafar watsa labaran Fox ta yi da shi wanda aka yada jiya Litinin, Trump ya ayyana tsarin shi akan yankin da ke gabar tekun Mediterranean da cikakken aikin gine-gine ga kyakkyawar makoma. Zan mallake shi. Sannan ya ce zai mai da Falasɗinawa miliyan 2.3 da ke zaune a Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita wasu yankuna 6 a wajen Gaza ƙarƙashin wani tsarin ƙasashen Larabawa da ƙawayen Amurka da kuma abokan gabanta suka bayyana rashin amincewarsu.
To, a gaida Aisha da karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai kai mu Afirka ta Kudu, inda a wani rahoto na musamman da Zahir Kasim ya hada mana, za a ji cewa an sabunta wani tsohon ɗakin zuwa kallo da nazarin yadda duniyoyi suke, wanda ake kira Johannesburg Planetarium, wanda ke birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu. Aka mai da shi wani katafarin dandali mai siffar kwallon duniya, inda aka mai da komai na lataroni ko digital saboda tafiya da zamani. Aka canza masa suna zuwa Wheat Anglo-American Digital Dome. Masu ilimin taurari da sauran masu sha'awar wannan fannin sun halarci kaddamar da wannan dandalin a jami'ar Wheat Watersound da ke Johannesburg a wannan watan. Mumita Ace, shugabar dandalin na Wheat Anglo-American Digital Dome, wanda ake kuma kira Wheat Planetarium.
Ta ce
wajen kallo irin wannan, wanda ke iya nuna ma kowane sashi na siffar abu da kuma sautinsa, na ba mai kallo wagegen sura, inda za ka ji kamar da kai ake tafiyar. Tamkar duk wani abun da ke faruwa a wannan mulmulallen dandalin na zahiri ne. Saboda haka, idan ka kwatanta shawagi a sararin sama tsakanin taurari, sai ka ji tamkar shawagi kake tsakanin tauraron. An ce shi ne mafi girma a ilahirin rabin duniya na barin kudanci ko Southern Hemisphere. Cindy Pinar, wata mai sha'awar yanayin taurari, wadda ta ziyarci wurin da 'ya'yanta biyu, ta ce, ta ce lokacin da nake makaranta mun zo nan, don haka sai na ce wata rana in na samu 'ya'ya zan kawo su nan. Saboda haka, da muka bincika a Google, sai muka ga cewa har yanzu wurin na nan. Lokacin ne fa muka yanke shawarar cewa za mu zo, kuma mun yi sa'a mun ga cewa wurin na nan, kuma ana ma kaddamar da shi a yau. A ranar da babban abin da aka nuna shi ne yadda abubuwa na halitta kan yi karo da juna a sararin Subhana. Wannan na ɗaya daga cikin wasu shirye-shirye 6 da cibiyar adana kayan tarihi ta Amurka da ke New York ta baiwa wannan wurin.
an kashe dala miliyan guda wajen shirya kowannensu, wanda hakan wata babbar gudunmawa ce ga ilimin kimiyya a Afirka, a cewar wata tsohuwar jami'ar bincike a gidauniyar bincike ta ƙasa ko National Research Foundation, wadda ta taka rawa gaya wajen kulla hulɗa tsakanin wuraren mai suna Beverly Damon.
The fact that we are under license to them but without the payment of
Damon tace ganin yadda muke ƙarƙashin lasisin su amma bamu biya kuɗin lasisi ba na tsawon shekaru biyu. Hakan na nufin kenan lallai muna da sukunin samun shirye-shirye kuma shirye-shirye ingantattu waɗanda za mu iya samar da su ga jama'a ba tare da mun kashe kuɗi sosai ba a wannan matakin. Za a ci gaba da nuna somantaɓin wannan majigin ilimin kimiyyar har zuwa shekara ta 2026, wanda hakan zai baiwa masu kawo ziyara irin su Cindy Pinner da iyalinta damar mu'amala da wannan shahararren shiri na ilimin kimiyya. Tana mamaye cewa,
"Was amazing. It was an awesome experience, especially."
Shin ya ƙayatar abu ne mai matuƙar muhimmanci musamman ma ga yara. Ɗanta ma mai suna Christian, abin ya burge shi sosai.
It's really nice because it's very realistic and it shows us what's happening in our time.
Yace ya kamata ka koyi abu ka kuma yi shi a zahiri a maimakon ka kalla a wayar hannu ko kuma kafar YouTube kuma wata kafar. Dandalin na Wit Anglo American Dom na shirin bullo da nashi shirye-shiryen na asali don amfani da su da zarar fina-finan da aka bashi kyauta sun kammala wa'adinsu. Wannan kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Mukan yi taro na wa'azin ƙasa da alarammomi a karanta Qur'ani a wa'azin ƙasa, wanda ba wanda zai ce annabi ya je wa'azin ƙasa da alaramma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau. Mukan shirya taruka don agazawa addini, na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi rance. So ire-iren in muka kalli wannan a matsayin ka'ida, to mun tsuke abin da yake da faɗi.
Babu wata aya guda ɗaya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a yi irin wannan karatu da ake cewa za a yi shi a nan Abuja, imma da sunan festival ko da sunan convention, duka babu shi kai tsaye, babu shi Alkur'ani, babu shi a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shirin mu na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington. Kungiyar Izalatu Bidiya wai kamata suna ta Najeriya tana nan tana ci gaba da shirye-shiryen da take na hada hancin wani gagarumin taro na maharadata da kuma makaranta Alkur'ani mai tsarki, wanda zai janyo wayannan malamai tsakanin 30,000 da 60,000, wanda za a haɗa su a cikin babban filin wasa na Abuja. Allah ya kai mu ran 22 ga watan nan na Fabrairu shekarar nan da muke ciki ta 2025. To wannan taro dai ya raba kawunan mutane da yawa musulmi, har ma cikin ita kanta Izala kanta akwai mutane da suke da sabanin ra'ayi game da wannan taron. Wasu na tambayar shin meye manufar wannan taron ma.
To sana sa bai mun kai shugaban wannan Abuja. To ni a ra'ayi na taro na alarmomin Qur'ani da ra'ayi ne, a ra'ayi na ban goyi baya ba. Dan taro da ra'ayi Abuja, magana gaskiya kun jira ko kuna ina da fito. Da tare siyasa zai ta wannan abu. Kuma kaga kamar ba a yi shi don ne bayyana Allah ba, an yi shi ne kamar a kwan gida. Ana kuma malami da kanta ko tana kasar da mai dukkan da kwara da koyo da koshin daga ko ina a tara su a Abuja. Ga matsalar rashin tsaron nan na hanya, ga rashin kan hanyoyi, a haka wasu su hadari wasu aiki na da ina ga saba shara kuma ko asali cinikin addu'a dai a masabatar sunna ko asan bid'a ce ba.
To a yau ne muke kawo muku kashi na farko na muhawara da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamula Hikaya ya shirya mana tsakanin malamai guda biyu, dukkansu ƴan Izala amma masu bambancin ra'ayi kan wannan taron.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkanmu da sake dawowa sabon shirin tsaka mai wuya. Wannan karon za mu duba wannan gagarumin taro da za a gudanar insha Allah a Abuja wannan wata na alarammomi ko kuma na mahaddata karatun Alkur'ani, inda za su shigo Abuja da za su yi taro a babban filin wasa na mashi Abiola su yi karatun Alkur'ani na tsawon wuni ɗaya. Muna tare da manyan malamai guda biyu biyu waɗanda suka shahara ta fuskar da'awa, wato wa'azi kenan, da suka hada da Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, shine sakatare na majalisar malamai na kungiyar Izala dake Abuja. Kazalika muna tare da sarkin malamai Malam Ibrahim Duguri, wanda shi shugaban majalisar malamai ne na kungiyar Izala a Abuja. Bari mu fara da Malam Ibrahim Duguri. Malam Ibrahim Duguri, baka mara wannan taron ba, mene dalilin ka na rashin mara masa bayani?
To bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Masu sauraron mu kusa da nesa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda Haji Nasiru ka fadi, ba wai taron ne ko kuma karatun ne bana goyon baya ko kuma ban ra'ayi ba, sai dai tunda abu ne wanda aka danganta shi da ibada ko kuma da addini kai tsaye, a matsayin mu na musulmi mun san bamu da wata manhaja wadda zamu cusgo shari'ar mu ko kuma ibadan mu daga ciki sai fadin Allah ko littafin Allah, shine Alkur'ani mai girma. Don haka wajibin mu ne mu yarda da Alkur'ani, mu yi imani da Alkur'ani, sannan mu tabbaka Alkur'ani cikin rayuwar mu ta yau da kullun. To har yanzu dukkan wani masdari wanda za a ciro ibada a ciki, inda an kira abin ibada, to ba zai zamo ibada ba wanda ya amsa sunansa, dole sai da umarni wanda yake kuma umarnin nan fadi ne na Allah madaukakin sarki kuma a cikin Alkur'ani din. Amma a matsayin mu na almajirai ko daliban ilimi da kuma iyayen mu malamai da suke jin mu a ko ina, babu wata aya guda daya kai tsaye da ta yi bayani akan ataru a zo a yi irin wannan karatu da ake cewa za a yi shi a nan Abuja, imma da sunan festival ko da sunan convention, duka babu shi kai tsaye. Kaga kenan, indai an kira shi da sunan ibada a matsayin mu na musulmi masu da'awar sunna, wanda bamu da wani abin da zamu dogara da shi kai tsaye, na farko shine fadin Allah, sai kuma fadi ko umarni ko kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda nan ma babu wani nassi sarihi wanda ya tusgo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ayi irin wannan taro ko kuma an yi ya gani ya goyi bayan abun ko kuma yayi umarni da ayi ko da shi bai yi ba. Dan haka shi ma babu shi kai tsaye na sance, tunda dai mu nasi muke nema kai tsaye na yin rahalaccinsa ko kuma rashin halaccinsa. To babu shi a Alkur'ani, babu shi a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, sai mu kuma dawo zuwa ga magabatan da suka rayu gaba da mu kuma suka fi mu kusa da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, su ma babu inda aka ce gashi sun yi wani gangami na mahaddata waɗanda za su zo su karanta Alkur'ani su ware wasu kwanaki ko a ware adadin wasu mutane.
Malam Ibrahim Duguri, shin taro, Malam Ibrahim Duguri, kana ji taro ne a karanta Alkur'ani ne bashi da asali, ko kuma yin karatun Alkur'ani ne tare shi ne bashi da asali anan?
Ai, karatun Alkur'ani shi ne ma yake da asali, shi ke da tushe. Don haka in na tsaya na yi karatun Alkur'ani duk inda nake, na yi bi umarnin Allah, na bi karantawan manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan idan misali muka zauna a makaranta ko a masallaci muka yi karatun Alkur'ani ko muka yi tafsirin Alkur'ani ko muka yi musaffata Alkur'ani, duk wannan mun bi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa khaffatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fiman inda. Kaga wannan zaunawa a karanta shi wannan yana da asali a musulunci, amma a ce za a kira shi da wani taro na convention ko kuma ainihin wato abin nan dudde da aka kira shi da shi, kuma a ce ga adadin mutane, ga adadin kwanaki.
Sheikh Ibrahim Duguri, wuni daya za a yi wannan taro? Bari mu koma wurin Malam Ibrahim Aliyu Kaduna. Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, ka ji abinda malamin ya takwaranka Malam Ibrahim Duguri ya faɗa cewa irin wannan taro a zo waje ɗaya bashi da asali. Kai me yasa kuke so ku yi abinda in bashi da asali, me yasa kuke son yin wannan taro?
Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma dangane da abinda ya shafi wannan taro da ake kiransa za a yi cewa convention ko conference, wanda ma'anarsa a larabce shine al-mu'tamar, don gabatar da wani abu daga cikin ayyuka na addini. Tukar al'umman musulmi sun yadda suna yin musabaka, na dai san ba wanda zai ce annabi ya shirya musabakar Qur'ani irin yadda muke yi. Ina ga ba wanda zai yi zara'a ya faɗi haka nan kai tsaye. musabaqar Qur'ani irin wannan da muke ta kasa ta jaha ta local government da ta duniya wannan kenan kuma naga duka muna yin wannan musabaqoki domin abu ne da ya shafi aiki na Al-Qur'ani. Abu na biyu, mukan yi taro na wa'azin kasa da alaran momi a karanta Qur'ani a wa'azin kasa. Wanda ba wanda zai ce annabi ya je wa'azin kasa da alaran ma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau. Sannan daga cikin abubuwan da muke shirya, mukan shirya taruka don agazawa addini. Na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi launcin. So ire-iren in muka kalli wannan a matsayin ka'ida, to mun tsuke abin da yake da faɗi. Mun tsuke abin da yake da faɗi. Idan muka dubi faɗin Allah Ta'ala da ke cewa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, cewa sallata da ainihin yankana da rayuwata gaba daya da mutuwata duka ga Allah ne. Idan muka kalli wannan, to ayyuka da yawa suna shiga a gargashin wannan. Idan aka ce karatun Al-Qur'ani, a taru a karanta Al-Qur'ani babu inda yake zama laifi. Wala Allah sunan ne mutane da yawa ba su so. Idan aka ce convention ko idan aka kira shi conference, wannan shine abin da mutane
ko festival ka mance dai sunan ko festival.
Yawa, to alhamdulillah festival. Waɗannan kalmomi da aka kira idan ka ce al-mu'tamar, wato ana nufin taro, wanda duk wanda ya san wannan kalma ta al-mu'tamar ya san ana nufin taro.
Wal maharajan kaman ma ma'anar maharajan ya Sheikh Ibrahim,
da za mu yi hakuri mu dauki maganar daidai in mutum ya fara magana a yi shiru sai ya sauka.
To bismillah.
Eh, Malam Ibrahim Aliyu Kaduna kammala sai mu koma wajen Malam Ibrahim Duguri.
Yawa, to zan so mu dauki abu haka hankali. Wato shi wannan mu'tamar, kalma ta convention, kamar yadda su malamai jagorori suka ce kalmar da suka kawo tunda ba yaran su bane, shi wanda ya magana shugaba Sheikh Abdullahi Balalau ya ce festival, sai aka mai gyara, sai kuma ya karbi gyaran sai ya ce convention. Tun da yanzu a bakin sa ya ce convention ko conference, to yanzu mu batta a convention ko conference sai mu magana akai. Wannan kalma al-mu'tamar ko convention abu ne wanda an kasance ana yin shi a sauran kasashen musulmi na duniya. Misali, al-mu'tamar ad-duwali al-thani wanda aka yi na ainihin taqawil dirasat al-qur'aniyya, wanda aka yi shi ranar 1 ga watan 3 2015, ɗaya ne daga cikin tarurruka da aka yi don al-qur'ani. An yi al-mu'tamar al-qur'ani al-sadis shi ma wanda aka yi shi a Gaza, shi ma mu'tamar ne na al-qur'ani. An yi Third International Conference on Qur'an and Sunnah. Duka wannan ina son in kawo cewa mu'tamar taro ne da ake yi domin al-Qur'ani. Wala Allah munan ne ba a taba yi ba, amma an yi nisa ana yin sa a duniya kasashe daban-daban suna gabatar da ainihin wannan mu'tamar na ainihin al-Qur'ani.
To gaishe ku malamai, in Allah ya kai mu lana a tewo kafin a fara wannan taro din, zan kawo muku kashi na biyu inda za ku ji shin sunan taron ne yake jawo bambancin ra'ayoyi da sabanin ra'ayi ga mutane, ko kuma dai akwai wani abu bayan shi. Baya da bayan haka, dame-dame za a yi a wajen wannan taron idan an zo yin sa. Muna fata za ku kasance tare da mu a rana wata yau domin ci gaban jin wannan muhawara din. Idan muna godiya ga su malaman namu, Malam Ibrahim Aliyu Kaduna da kuma Malam Ibrahim Duguri, sannan da shi wakilin namu Nasiru Adamu Lekaya. A madadin su duka ne Ali Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
To gaishe ka da tawagarka, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an mufa a taƙaice.
To a taƙaicen, sabbin harajin da ƙasar China ta sanya wa wasu kayayyakin Amurka sun kankama jiya Litinin biyu bayan matakin Trump da ƙaƙabawa kayayyakin China da ake shigo da su harajin kaso 10 a makon jiya. Jami'an Ukraine sun ce harin jiragen Rasha marasa matuƙa sun yi sanadin tashin gobara a Kyiv tare da raunata wata mata a garin Sumy, sannan sun lalata gidaje da dama. A wani bangaren kuma sojojin Rasha sun ba da rahoton kakkaɓo jirage marasa matuƙa mallakin Ukraine cikin dare.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dada Bulawi, sai kuma injiniyan mu Mr. Nick, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.